More music at houseofsongs.com.
Baban su faka din nan. Mai lawa. Emana. Ku ba ni lighter, zan tada move one. Just. Zan kunna move one. Zan hura move one. My head is up and down. It just away the pain. Tata sani in your shuka in the babu rain. Rubuto suna yonku for the babu pain. My shit in tafi kudu ayyum babu chain. Sina cheka marubu hari ni the president. Kubani laita zan tada mugu wan. Just. Zan kuna mugu wan. Zan hura mugu wan. My head is up and down. Is up and down. Zan yina gida mai hawa dubu biyar. Sayo Bugatti yan dubu biyar biyar. Yan matana ai yanzu sun fisha biyar. Amma bana iya gane ko guda biyar. Na shafa ciki na naji ban ji shi ba. Babu kai a ciki na shi ma ban ji shi ba. Wayo wayo ni ma ban gane ba. Ni ma ban gane ba. Kubani laita zan tada mugu wan. Just. Zan kunna mugu wan. Just. Zan hura mugu wan. My head is up and down. Kubani laita zan tada mugu wan. Just. Zan kunna mugu wan. Just. Zan hura mugu wan. My head is up and down. Kubani laita.